Ya Ubangiji, ina kake ya Allah na kashina na ta kashe kashe a plateau state na kake a Jos girana abara mu taba guduwa mu bar gida ba wallahi muna nan daram daram kamar trailer mai dokan kaya blender da sir baby billahi lazzi fast fast Allah is with you plateau state Jos don't worry the devil is at work kashe baba kar ku da God is there don't worry
ana ta kashe kashe
Ana tekeshe Ganina nazo ya Allah gani nakake
Stop the killing of the people in my homeland Stop the killing of the people in J-Town, Nigeria Stop the killing of the people in my homeland Stop the killing of the people in J-Town, Nigeria
Ganina nazo ya Allah, ganina nakake Ganina nazo ya Allah, katamake yaran talaka Yaran Allah, kita gada, harabada Saya suka balai, harbu tersyai Saya kutang bayi sunana, nine dan lenta Kowa maya lezo jasa nine dan lenta Nagore Allah, kene kabani ikima Bandar ikima, kuja kutang bayi hukuma Nine dan lenta, nasa nine
Ana tekeshe kashe
Ganina nazo ya Allah gani nakake
Stop the killing of the people in my homeland Stop the killing of the people in J-Town, Nigeria Stop the killing of the people in my homeland Stop the killing of the people in J-Town, Nigeria
Aya, Allah na Iyaye na kullum suna kira na wayan dawo gida kafin su mutu wallahi Ma kai kade ka san komai wallahi Ba damuwa, na san zaka rama mana ai Duka muna suke yi ma muna kallon su ne kawai kai ma kana kallon kowa da kowa ma Blend the atmosphere. This is prayer for Jos, you know what I'm saying? That's what's up. Rah!
It's Jamal, baby. 1000 Beats Production.